So yeah, ruwan zama in kin shake bani daga kasa zuwa sama aikin hade soke bani gida zance suke kece sarauni ya ta ki akwance yake
komai zan ba
farida ta ga yarinya aje bota Parida taga
Baby
Yani nyajebo
Money Dali
Parida kwe kire kiriki Kanso imbada salakinki Koda inken suraniki Haride pizan saka hotain Idaniki pari pari Makayandiki ki pari pari Seki soniki yonazari Sanadi ngatafa maka samazari Indi Parida ataga mana
Baby
Yarinya ajibota
Darling
Parida ataga
Baby
Yarinya ajibota
Darling
Parida niki gani itakuta sajan zichia Wallahi rashin ganin ki yana sa inta hayaniya Sanna Farida masoyiya ga an durin zuciya in bake Farida ba lallai ne na kai
Farida ta ga
ni
yarin ya ji hota Ajibota
Dali
Parida taga
More music and houses songs
Dali nya ajibota
Dali